أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالجمام المظلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غوديا تتبتى الله سبحانه وتعالى وندا يا ساكي قدر حدوم وانا مسلاتي مسجد الأنصار أتكين كراتل التاهمون منزومة في علامة صحة القلب na babban malami al-allama Suleiman bin Sahman rahimahullahu ta'ala wannan da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zai kasance darasin mu na uku a cikin wannan littafin mai albarka a yau ranar litinin 22 ga wata na Rabiul Akhir hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445 wanda daidai da 6 ga wata na 11 shekara ta 2023 miladiya a darasi wanda ya gabata mun tsaya a baiti na 13 yau da yarda Allah subhanahu wataala zan mu tashi a baiti na 14 yaqul Suleiman bin Sahman rahimahullahu ta'ala ومنها شهه بالوقت يمدي ضياء كالشهيه ببسل مالي وأيضا من علامات احتمام بهم واحد غير اتحالي فيصرف همه لله صرفا ويترك ما سواه من الهوالي وأيضا من علاماته إذا ما دنا وقت الصلاة لذل جلالي وأحرم داهلا فيها بقلب منيب خادئ في كل حالي تناء همه والغم عنه بدنيا تدمحل إلى الزوالي ووافى راحة وسرور قلب وقرة عينه ونعيم بالي ويشتد الخروج عليه فيها فيرغب جاهدا في ابتهالي يقول الشيخ سليمان رحمه الله تعالى ومنها شهه بالوقت يمدي ضياء كالشهيه ببذل مالي وأيضا من علامات اهتمام بهم واحد غير انتهالي فيصرف همه لله صرفا ويترك ما سواه من الهوالي وعيدا من علاماته إذا ما دنا وقت الصلاة لذل جلالي وأحرم داهلا فيها بقلب منيب خادئ في كل حالي تناء همه والغم عنه بدنيا تتمحل إلى زوالي ووافى راحة وسرور قلب وقرة عينه ونعيم بالي ويشتد الخروج عليه فيها فيرغب جاهدا في ابتهالي زادكم الله من فضله وتوفيقه. مالن باين يا زكرامنا أدرسي وندا يغباتا على مومن دسكي جار متن زتيا wanda zuciya ita ce abinda mutum ya kamata ya kula da ita a rayuwar shi dan saboda Allah subhanahu wataala bai ya diba surar jikinka bai ya diba abin hannunka innama yanzur ila qulubikum malan sai ka mana alama na harko daga cikin alamomi na gyaran zuciya ita ce ambaton Allah mutum ya yawaita ambaton Allah idan ka samu kanka kana daga cikin wanda suke ambaton Allah subhanahu wataala to zuciyarka akwai alamar nutsuwa tare da ita ala bi zikrillahi tatma'innul qulub kamar yanda Allah subhanahu wataala ya faɗa. Alama na biyu kamar yanda malai ya gaya mana yake cewa idza fatahu wirdun wajada li fawatihi alaman a'zam idan wani wurdi wanda mutum ya saba yi na karatun alqur'ani na nafiloli kawai sai rana ta zo kuma hallo bai yi wannan abun ba mutum ya ringa damun kanshi ya ringa jin haushi wannan wurdin da ya saba yi wannan ibadar da ya saba yi ta huce shi wannan alama ne na zuciyarka tana da kyawu kenan. Yanzu sai malam zai karanta mana alama ta uku a cikin wannan littafin nashi a baiti na 14 sai yake cewa ومنها شهه بالوقت يمدي ديا أن كشحه ببذل مالي علامة تأكو دقا تكين علامو من جارو الزتيا مالا سيكا ونن بيت كمان يأتوكو تأتكين للتاهن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عندما ابن القيم رحمه الله تعالى كتوا ومن علامات صحته أي القلب yana daga cikin alamomin gyaruwar zuciya an yakuna ashaqqu biwaqtihi mutum ya zamanto mai ruwa ne da lokacin shi kenan shine malai ce wa minha yana daga cikin alamomin gyaruwar zuciya shuhuhu bilwaqti mutum ya zamanto mai ruwa ne da lokacin shi yamji kadda ka bar shi lokacin nan yayi ta hucewa kai haka nan kara zube da ya an ka bata shi kashahihi kaman maro ka zama kaman marowaci in ji malam bi basli mali marowaci wanda in yana da kuɗi kahin ya hudda fa sai an yi tahama. Larabawa suke cewa innal bakhila wa in afada gina latura alaihi mahail alfaqr shi marowaci ko da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wadata to sai kaga alamomin talauci tare da shi shine wai malam ba ya ce ba kai rowa a yana ni wai to in za kai rowa kai ta a lokaci ka zamanto mai rowa ne kadda ka ringa sakai na kashi da lokacin ka ya huce haka nan kawai ba tare da wayansu fa'ida ba fa yakuna indahu shukkun bil waqt kenan mutun ya kasance yana da rowa da lokaci ashaddu min shuhi sahibil mali bi malihi kai hamma ana so rowa taka da lokaci tahi tsanani akan rowan mai kudi da kudin shi li'anna alwaqt asman ma yakun dan saboda lokaci shine yahi tsada akan abun da yake kasancewa wa huwa saminu an zahab lokaci yahi zinariya ma tsada to ma'abucin zuciya ingantatta zaka same shi yana da kulawa wadda kulawa ita ce da lokacin shi akan wannan lokacin nashi yayi isti'malin shi wajen ambaton Allah subhanahu wataala yayi isti'malin shi wajen dacewa da qala Allahu qala Rasul ko kuma yayi isti'malin shi ne wai a abinda bai dace ba to a lokacin nan ne mutum sai ya ringa damun kanshi kenan lokaci abun kiyayewa ne dan shi yasa malam yake cewa mutum ya zamanto mai rowa a lokaci anan in muka diba akwai hadisai da ayoyi da dama wanda suke nuna mana akan cewa lokaci abu ne mai tsada mutum ya kula da lokacin shi annab sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a cikin hadisi na ibnu umar annab sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kun fid dunya ka annaka garib aw abirus sabil ka zamanto a duniya kaman kai bako ne ko kuma dan balaguro ne kaga ba a san bako da bata lokaci ba ba a san dan balaguro ba da bata lokaci ibn umar yake cewa idza amsayta fala tantaziru as-sabah wa idza asbahta fala tantaziru al-masa' wa huzmin sihhatika limardika wa hayatika limautika ibn umar yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa idan ka kai marece to kada ka jira yan sahiya ba ta ka bace ba sannan idan ka wayi gari kada ka jira yan marecen ana nihin ka ringa tsayawa kana bauta ma Allah tukuru in sallah zakai ka ringa nutsuwa akan cewa wannan sallah ta kan yi ta zamanto ita ce ta karshe wannan abun min asbabi silahil qalb yana daga cikin abubuwan da suke sa zuciyar mutum ta gyaru yana daga cikin abubuwan da suke sa imanin mutum ya karu sai ibn umar yake cewa wa huzmin sihhati kai kokari ka ci moriye lahiyaka kahir rashin lahiya ta zo ma kai kokari ka ci moriye rayuwarka kahin mutuwa ta zo maka wannan kuma ya ciro daga cikin hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadisi na Abdullah ibn Abbas yarda Allah ta tabbata a gare shi wanda annabin rahama tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa igtanim hamsan qabla hamsin kamurati abubuwa guda biyar tun kahin abubuwa guda biyar su zo maka inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shababaka qabla haramika yarintakka tun kahin tsuha ya zo maka ana so mutum ya ringa kula yarintar shi tun kahin tsuha ya zo maka akwai abin da in tsuhan ya zo maka baka iya ba to kai kokari ka ringa yin wannan abun a yarintarka in tsuhan ya zo ma ko baka yi ba za a ringa rubuta ma lada inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasihhatak qabla maradik da lahiyaka tun kahin rashin lahiyar ta zo maka shi ma ana so lokacin da kake da lahiya to ka gode ma Allah ta hanyar yi mishi da'a ba ta hanyar kauce ma shari'a ba kahin rashin lahiyar ta zo maka shi ma in rashin lahiyar ta zo maka za a ringa rubuta ma wannan abin ka saba yin raka'ata al-fajr ka saba yin salatul duha sai rashin lahiya ta zo maka sai baka yi ba to ana rubuta ma kamar yadda zo a cikin hadisi ingantacce dan saboda al'adar kace kana da lahiya kana yi to yanzu in rashin lahiya ta zo kaman kana yin ne shi ma dan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ci moriye abu guda biyar in kahin abu guda biyar su zo maka sai annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam wa gina'ak wadataka kai kokari ka ci moriyarta qabla faqarik kahin rashin wadatar talaucin ya zo maka wa faragaka da lokacin da baka da komi lokacin da kake da dama ka dama da dama ka inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla shugulik kahin rashin dama ta zo maka kahin aiki ya ma yawa wa hayatak kai kokari ka ci moriye rayuwarka qabla mamatik tun kahin mutuwa ta zo maka ita kuma dole sai ta zo shine muke gani a cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yana jan hankalin mu a wajaje da dama kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khulla wala shafa'a wal kafiruna humuz zalimun a cikin suratul baqara kadiba mahallu shahid anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khulla ya ku wani ku kai imani ku ciyar na daga abinda muka arzuta ku insha Allah tun kahin wata rana ta zo wadda wannan ranar babu kasuwanci babu wani aboki ya zo ya ce ya taimake ka ko ya cece ka kowa ta kan shi yake ranar da da ya tsere ma uba uba ya tsere ma da mata ta tsere ma miji miji ya tsere ma mata yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani ya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa to mutun yayi kokari yayi tanadi kafin wannan rana ta zo ko kuma irin ayar wannan da ta zo a cikin suratu at-tagabun wa anfiqu mimma kum munafiqun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum min as-salihin ko kuma yanda aya ta zo a cikin suratu ar-rum fa aqim wajhaka lid-din al-qayyim min qabli an ya'ti yawmun la maradda lahu min Allah ko kuma yanda yazo a cikin suratu zumar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakum azab min qabli an ya'tiyakum al-azab thumma la tunsarun haka Allah subhanahu wa ta'ala yayi tafara a cikin al-Qur'an a cikin suratu shura Allah madaukakin sarki yana cewa istajibu li rabbikum amsa ma ubangijinku ha ku yi abinda ubangijinku yace ku yi abinda ya dace ma da shari'a min qabli an ya'ti yawmun la maradda lahu min Allah malakum min malji'in yawma ijin wa malakum min nakir yana haka Allah subhanahu wa ta'ala yake daja hankalinmu a cikin alqur'ani mai girma to mumuni shine wanda zai yi tunani akan cewa fa ba kullun ake kwana a saman gado ba akan cewa fa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas inda imam shafi'i yake cewa samaniyatul lil mar'i la budda an yara wa laysa li kulli mar'in ghayra samaniya sururun wa huzunun wa ishtima'un wa firqatun wa usrun wa yusrun thumma saqam wal afiya abubuwa guda takwas dole ne mutun sai ya gansu a rayuwa babu wanda zai yi rayuwa bai ga ba wayannan abubuwan guda takwas ba sururun farin ciki wa usrun sannan da bakin ciki tsanani kenan da sauki wa ishtima'un haduwa wa firqatun kuma hallo arabu summa saqam sannan ayi rashin lahiya wal afiya da rashin lahiya to duka wayannan abubuwan na'am da lahiya da rashin lahiya na'am taqdimu wa ta'khir ke ayi lahiya sannan ayi rashin lahiya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna ma'al usri yusra yana ya kamata mutum ya kiyaye dan saboda ake cewa al insan huwa al waqt fal waqt huwa umr al insan shi lokaci umrul insani ne majmu'atun ne min alwaqt sanawat wa shuhur wa sa'at kenan dole sai mutum ya kula da wayannan abubuwan dan shi sa mallan yace to yana daga cikin alamar gyaruwar zuciya mutum ya ringa rowa da lokacin shi dan saboda lokaci yana daga cikin abubuwa mafi ni'ima wanda Allah subhanahu wataala yama bayu dan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake rantsewa da lokaci inji malumai da mufassirin suke cewa dan muhimmancin wannan lokacin Allah ba a waje guda ba waje diyawa ya rantse da lokaci kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal asr innal insana lafi husr kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal layli idza yaghsha kun ga Allah duka da lokaci ne yake rantsuwa washamsi waduhaha kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wadduha wallayli iza saja Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsi da dama akan muhimmancin lokaci har inda Allah subhanahu wa ta'ala ke ga mana a cikin surata al-furqan shi wannan lokacin ba an yi shi bane kara zube an yi shi ne dan mutun ya nutsu an yi shi ne dan mutun ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala shine inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار سأل الله سبحانه وتعالى حلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ينادى تكين سنة تمن زن الله صلى الله عليه وسلم النبي الرحمة إرادة أمن تن الله اشتبت أغريش يكي تيوا نعمة قدابي متاني ديوا بسو كلا دسو سنة سكينة كاشي دسو busuka aka da su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'matani maqbunun fihima kaseerun minan nas ni'ima guda biyu mutane da yawa daga cikin mutane suna hasarar wannan ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu as-sihhatu wal farag lahiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka da kuma hallo damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka akan kai abu he kake ni'ima ce guda biyu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ma bayin shi amma in ji annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ce yawa daga cikin mutane suna asarar wannan ni'imar magbunun fihi ma kaseerun minan nas he annabi sallallahu alaihi wasallam ce as-sihhatu wal farag kenan lahiya kuma hallo da damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka kai wannan abu Allah subhanahu wa ta'ala ya baka lahiya jiki ya baka lahiya ta annafsu kana numfashi ya baka karfin jiki kuma ya baka damar yin abun to kai kokari ka dama da wannan damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka tun kafin rishin wannan damar ta zo maka ibnu mas'ud yarda Allah ta tabbata a gare shi ke cewa ma najimtu ala shay'in ala yawmin garibat shamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali yace ban taba nadama ba irin wadda nadama ita ce kaman nadamar da rana zata huto ta fada kwanaki na sun ragu amma kuma hallo aiki na bai karu ba dan saboda din rana in ta huto ta fada kwanakin ka sun ragu ake cewa kalkashin الآية تاع القرآن ميغير ما ورتزو اتكين سورة الرعد لكل أجل كتاب ما نمي وإن سكي فسر متوى سكي تيوى والموت صفحة النهاية في كتاب الحياة مرقير جوي سكي تيوى الموت صفحة النهاية في كتاب الحياة ومتوى فجي تقرشي اتكين للتاهر رأيوه kowani dan adam Allah subhanahu wa ta'ala ya mai littafin shi na daban takan yi wani littafin shi fash guda adda kai daga an aiho shi sai ya mutu wani takan yi ma bai da fash din ana aiho shi a mace wani kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi trande fash shekara 32 wani Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi karantiti fash wani Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi kaza kaza kai daga karshe dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi yawan al'ummai 34 no no suwasan tafaji go da suwasan difaji go 60 au 70 to aka ce mutuwa ita ce shahin karshe a cikin littafin rayuwa imam shafi'i yake cewa wai ba kwana guda ba ma ya huce wai a ce lokacinka ya rage a bugawa zuciyarka kade in ya buga lokacinka ne yake Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala ya ce diqatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawan bugawa zuciya ba timan dikero wa'azi ne ke ma mutun inji Imam Shafi'i yana ce ma fa lalle ho rayuwa en mintuna ne da second daga ta buga second daya to shekara 80 ba second daya shekara 80 ba second biyu kana ga abin da wasa wasa har shekaru su tare kenan Imam Shafi'i yake cewa mi ta kanmu li kulli ajalin kitab haka Allah subhanahu wa ta'ala yake fada dan haka lokaci ba abu bane wanda ya kamata a ce mutum ya yi isti'imali shi a abubuwa wanda bai dace ba mutum ya kamata kullum ya ringa kula da abubuwa wanda za su sa ya ci moriyar lokacin shi kan lokacin ya tafi a banza irin na muhasabatin nafs mutum ya ringa ma kanshi hisabi malamai suka ce yana daga cikin abin da yake sa mutum ya ci moriyar lokacin shi mutum ya ringa ma kanshi hisabi kafin a mai hisabi yau minai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya rarrade yau wani abu nayi wanda zan samu lada al-iksaru min al-a'mal al-khayriyya mutum ya yawaita ayyuka na al-khairi da ayyuka wanda suke sa mutum ya samu lada wanda suke zawwa jehi-jehi kamar misali iyadatul marid zuwa gaida marasa lahiya wanda kana hanyar mala'ika 70 na ma addu'a suna Allah ya gafarta maka haka hadisi ne ingantacce wanda ya sammako zuwa gaida marasa lahiya mala'ika 70 na mai addu'a a wata ruwa aka ce yana cikin hanyar yan aljanna har ya dawo irin nasu sada zumunta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake so Allah ya fadada mai arzikin shi ya tsawaita mai rayuwar shi sanya albarka a cikin rayuwar shi a cikin lokacin shi to ya ringa sada zumunta kamar irin nasu sallar gawa ka gana akwai abubuwa mutane da yawa ba su san ba ladan da yake cikin sallar gawa mutum kai ka zo wajen bunne mamaci amma sai ka tsaya mutane da dama sun je suna sallah kai kuma ka tsaya kana kallon su ka zama dan rakiya a duniya ka yarda ka zamanto dan rakiyar mutane suna da guzuri kai baka da guzuri kai da ake so kai wannan sallar in kai wannan sallar kama kanka tanaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je yayi sallar gawa yana da kirati guda wanda ya je aka binne shi hallo yana da kirati guda kenan yana da kiratsani ga kirati guda a sallar gawa ga kirati guda na binnewa da aka yi na rakiya da aka yi da kai sahabbai he su bu su yi shiru ba he suka tambaye annabin rahama sallallahu alaihi wasallam menene ake ce ma kirati sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kwatankwacin dutsen Uhud wanda ya san dutsen Uhud wajen 7 kilometer yake ba a cewa kaman dutsen karkada ko na garin malam dutsen Uhud wajen 7 kilometer yake to wannan a ce an baka shi alada ka diba ka gani kilometer guda 7 alada to amma mutane suna sakaki sai ka je wajen sai ka kiyin sallar gawa na harko kama kanka bakin ciki baka samu kiratin ba kuma hallo wanda ya mutum wanda ya rasu ma ka mai bakin ciki dan haka ya kamata irin wayannan abubuwa ne wanda bai kamata ba a ce muna sakai na kashi da su mutum ya rinka abubuwa ne wanda yake sa mutum ya ribanci lokacin shi kuma hallo ya ringa ma kanshi tanadi wanda shi kuma Allah subhanahu wataala kira yake ga mummunai akan cewa su ringa wannan tanadin kuma hallo su ringa dibi wai me suka kaddamar abinda za su girba gobe ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kal ladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun haka Allah subhanahu wa ta'ala ki ta ku wanda kukai imani ku ji tsoran Allah kuma hallo kowace rai ta ringa dibi ta ringa nutsuwa akan me zata kaddamar da shi gobe alimat nafsum ma qaddamat wa akharat Allah subhanahu wa ta'ala ce wala takunu kal ladzina nasullaha kadda ku kasance daga cikin wanda suka manta da Allah har daga karshen Allah yake cewa in kai koi haka to wannan ka zama fasiki dan saboda wanda suka manta da Allah ulaika humul fasiqun kene yana daga cikin abubuwan da yake sa mutum ya ci moriyar lokacin shi ashalul ibada wa aisaruha zikrullah ambaton Allah babu abin da yake ambaton Allah cin moriyar lokaci kalimatani khafifatani saqilatani fil mizani aka ci hafifatani ala lisani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalmomi guda biyu inji annabi sallallahu alaihi wasallam masu saukin fada a saman halshi masu yauni a saman ma'auni mutun yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim mutun yace astaghfirullah mutun yace la ilaha illallah ba tare da alwala ba ana yi kuma hallo fi kulli makan ba cewa a waje ka duk hatta da shiga ban daki addu'a ake hatta in zakka shiga ban daki sai kai addu'a kwanciya ta arme sai kai addu'a dan shi sa ake cewa babu aisarul ibada kamar ambaton Allah madaukakin sarki kuma afdal zikir shine qira'atul qur'an mafi falal zikir shine mutun ya ringa karanta alqur'ani mai girma dan haka ya kamata a ce mu ringa ma kanmu hisabi kahin lokaci ya kure dan shi sa imamu ibnu al-qayyim yake cewa al-arifu ibnu waqtihi al-arifu ibnu waqtihi shi masani dan lokacin shi ne karin magana ne anan malami yace masani dan lokacin shi ne fa in ada'ahu da'at alaihi masalihu hu kulluhu idan lokacin nashi ya bace to dukkan intiran shi ya bace fa jami'il masalih inma tunsha min alwaqt dukkan abin kirki to ana gina su ne ta hanyar lokaci dan haka mutun ya ringa ma kan shi karatun tanusu ya sani akan cewa lokaci bai ya jira baka cewa ina dan shekara 20 bari in sa ma kai na pause sai in na ida cin yarinta ta in danna pause din nan in ci gaba kana so ko baka so al ayyam tamur kuma wa iza marrat tamurru bidunir ruj'a kwanaki tahiya suke kuma hallo in sun tahi bussa dawowa shine wani yake cewa la yumkin lil insan an yastahimma marrataini fi nafsir nahar bai yiwa mutum yayi wanka guda da ruwa guda a cikin kogi kamar a Isa daga kai shaho sabuli kahinka bude idan naka sabulin ya tahiye shi ruwan bai tsayawa tahiya yake sai dai ka saki doko wani ruwan shine ake cewa ko wacce nashi lokacin bai ya ci na wani ba yanan yana daga cikin alamuwa na gyaruwa zuciya mutum ya ringa kula da lokacin shi sai malam ya ci gaba da zakkara wata alama ta hudu kenan a baiti na 15 da 16 malam yake cewa wa aidan min alamati ihtimamun bihammin wahidin ghayrin intihali fa yasrifu hammahu lillahi sarfan wa yatruku ma siwahu min al-hawali anan malam cikin wannan baitin guda biyu ya zakkara alama ta hudu daga cikin alamomin gyaruwar zuciya shine yana daga cikin alama na gyaruwar zuciya an yakuna hammuhu wahidan mutum ya zamanto yana da guri guda daya wa aidan min alamatihi ihtimamun yana daga cikin alamomin shi kula bi hammin wahidin da guri guda daya gairin tihali wai ba a baki ba ba kawai ta ringa raya ma ba fa yasrifu hammuhu lillah minene gurin guda daya kawai an yakuna hammuka lillah ko mi zaka yi shi kai shi dan Allah ko mi zaka yi ka ringa tunawa Allah yana so ko kuma Allah bai ya so kenan ma'aunin ayyukanka ka runga tunani wannan ka bi daidai da umurnin Allah ko kuma ka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala fa yaj'alu hammuhu hamman wahidan mutun ya sanya gurin shi guri guda daya wa huwa al-ihtimamu bi naili ridallah shine kula da neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala wal fawzu bihi kuma hallo da rabota a gobe al-qiyama wannan maqsad ne na rayuwa wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana duk wanda ya sa hammun shi ga Allah subhanahu wataala shine ma zai ci nasara a wani hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito shi Imam Al-Albani ya kawo shi ya ingantar da shi a cikin silsila sahiha Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kana hammuhu al-akhirah jama Allahu shamlahu wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raqima. Duwanda gurin shi ya kasance lahira ne, yana tuna lahira, shine a cikin addu'a yake cewa wala tajalu ad-dunya akbar hammina. Babban ciwo ne mutum duniya ta zamanto hammin shi. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kullum mutum ya ringa tunani hammin shi ya zamanto lahira ne. Misali, ala sabilil misal, kaga wannan nukuta ce wanda musulmai muke amma muna ihmali da ita. Ba a ce ka ayi karatun boko bane, abu ne mai kyau ayi karatun boko, a zurfafa a cikin karatun boko, ba a ce ka ayi ba, a zurfafa. Amma ke zamanto hammin naka karatun boko ne ba karatun lahira ba, kadiba ka gani in ba kansu yayi lokacin da yara suke makaranta, baka ganin uwaye a saman titi suna kai yaran su makaranta da yau, amma daga bakan su ya ida wannan mai adaidaita ma wuya yake, wannan yana ma wancan abu ne, wannan yana ma wancan abu ne, wannan ɗiyan wane yake dokowa, amma a makaranta ne a kahu za su tafi. Na'am, gidan karori ya cika wa gaira zalika. Kaga kenan hammu mu bal tu'siruna al-hayata ad-dunya, kamar muna mancewa ne wai in mutum ya shiga cikin kabari lokacin da mala'iku guda biyu za su zo. Annabi ne ya faɗa, yace sallallahu alaihi wasallam, duk wanda aka sa shi a cikin kabari mala'iku guda biyu za su zo mishi su zamnar da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi wannan wanda ya mutu hatta da wanda suka burne shin suna tahiyya yana jin karan takalmansu, sai su zamnar da shi su ce mai mar rabbuka, wane ne ubangijinka. Kaga anan ba a ce mai ba keske sai la filosofi, ba a ce mai ba keske sai la geography. Mar rabbuka, kaga wancan ba a ce ba kakai ba fa. Yana da kyau ayi wa hadisu an bani isra'ila ma annabi yake cewa wala kharaja. Amma ke zaman toha kai kana son wannan na bokon ne kade, kuma hallo baka son na lahir. Uwaye na mantawa da cewa hadisin nan na annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa lokacin da kabari ya tsage in mutum ya huto mai karanta alqur'ani, alqur'ani sai ya zo mai da siffa na mutum mai sauya launi, sai ya ce ma wannan mutumin da yake karanta alqur'ani, wai shin ka san ni? Sai ya ce ban san ka ba. Ya sake cewa shin ka san ni? Sai ya ce ban san ka ba. Sai ya ce mai, ni ne naka alqur'ani. Hadisi ne ingantacce, ni ne naka alqur'ani wanda na hana ka barci, wanda na sanya ka ishiruwa. Yau kowani mutum zai zo da kasuwar shi, amma kai dukkan kasuwa yau taka ci. Sai a kawo uwayen shi a sa musu komple guda biyu na bangirma, sai su ringa tambaya bima kusina hazihi, dan me yasa wai aka sa mana wannan abin, na ba su mamaki. Sai a ce bi ahazi waladikuma alquran, dalilin kun kai dan ku makaranta, kun kula, kun nutsu, ya zama daga cikin ahlullahi, ahlul qur'an, dan shi yasa ku ma ku zama ahlul qur'an a cikin aljanna. Sai a ce kai kuma karanta gulgudan ayat da ka tsaya, gulgudan inda zaka tsaya a cikin aljanna, eh taje inda zaka tsaya a cikin alqur'an. Kaga abinda ake samu. Shi kuma kai kuma kana ta zuba kudin naka, ka ki biyan wata na makaranta dala 100 ne ko jika, ka ki biyan kudin wata dala 100 ko jika, amma ka iya zuwa kai biyar sama a ce ma premier tranche ma in zaka bada kudrabin kudi kaida zaka bada, haka ne a cikin lakon na Niger. In ana badawa kawai rabi ma da rabi zaka fara, kuma a ce kahin trimester wata uku ya ida dole sai kai efonje duka he ka biya wannan kudin. Amma jikka ko dala 100 ta malam makaranta, kuma hallo kaga zabiya takan yi, kuma hallo duk wanda kama wannan hidiman sai ya samu diploma ya zama doctor kawai sai ya mutu. Ana yi ko ba a yi? sai ya samu master ya mutu ana yi ko ba yi ana yi to dan shi yasa mu ringa ma kanmu karatun tanutsu mu bar mancewa da lahira mu ringa sanya muna tuna lahira a cikin zuciyar mu akan cewa fa wannan rayuwar duka muakkata ce dan lokaci ne kadan barin ta za a yi a tahi kuma an tahi fa man ya'mal miskala zarratin khairan yara wa man ya'mal miskala zarratin sharran yara to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kasance gurin shi yana tuna lahira to Allah subhanahu wataala sai sanya mai wadatar zuci kuma hallo duniyar ta zo mai tana mai kaskantarta ko bai san duniyar sai ta zo mai kuma ya samu duniyar saboda in ka nemi yarda Allah to Allah sai ya yarda da kai kuma Allah ya yarda da kai mutum ko bai so sai ya yarda da kai ko bai ya san ka sai ya yarda da kai dan dole shi hadisi yake cewa wanda Allah ya yarda da shi za a gaya ma mala'ika Jibril ina son bawana wani kai ma ka so shi sai ya ba mala'iku na sama labari ku soho wannan Allah yana son shi kuma hallo a jehwa san wannan bawon Allah a cikin zukatanka ko baka su to dan shi yasa kun ma Allah wala tubali ka kasance da Allah subhanahu wataala kakka ji komi kenan haka Allah subhanahu wataala yake fada a cikin alqur'ani shi mai girma inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad ina he malam ya ci gaba da zakaro alama ta biyar a baiti na 17 tun daga na 17 18 19 20 21 malam yana magana daya yake cewa wa aidan min alamatihi izama dana waqtus salati li zil jalali wa ahrama dahilan fiha biqalbin munibin khadi'in fi kulli hali tana'a hammuhu wal gammu anhu bidunya tadmahillu ila zawali wa wafa rahatan wa surura qalbin wa qurrata 'ainihi wa na'ima bali wa yashtaddu al khuruju 'alayhi fiha fayargabu jahidan fi ibtihali malan anan ya zakaro alama ta biyar daga cikin alamomin gyaruwar zuciya min alamati sihhatil qalb shine alamatu tazhur inda hudurus salat alama gyaruwar zuciya mutun ya ringa shin dadi illa sallah ta kusa lokacin da aka yi kiran sallah mutum ya ringa jin dadi an yi kiran sallah za a je a gana da Allah subhanahu wataala aka san haka wanda zuciyar shi ta kekeshe shi kuma wa iza qamu ila salati qamu kusala sai kaga bayya jin dadi an yi kiran sallah amma shi wanda zuciyar shi ta nutsu zaka ga dadi yake ji zai je yayi munajati ga ubangijin shi Allah subhanahu wataala kenan ibadar sallah ma'auni ne da yake auna zuciyar mutum mutum yake cewa aidan min alamatihi izama dana waqtus salati li zil jalali idan sallah ta kuso dana sallah ta kuso to yana jin dadi wannan shi kuma alama ce babba idan sallah ta kuso mutum ya ringa jin dadi zai je yayi sallah ya gana da ubangijin shi kamar yanda Imam Ibn al-Qayyim yake cewa a cikin littafin shi wa min alamati sihati annahu iza dakhala fi salat zahaba anhu hammuhu wa gammuhu bid-dunya yana daga cikin alama gyaruwar zuciya idan mutum ya shiga sallah sai damuwar shi da susun shi da bakin cikin shi na duniya sai tahi washtadda alaihi khurujuhu minha kenan sallah ma'auni ne wanda yake maimaituwa so biyar ayini a cikin sallah na farilla yazinu fihi al-insani nafsuhu mutun ya ringa auna kanshi da imanin shi an samu hadisi ingantacce daga Abdullahi dan Umar irda Allah ta tabbata Abdullahi bin Amr irra Allah ta tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sallah wata rana sai yake cewa man hafaza alaiha duk wanda ya kiyaye sallah kanat lahu nuran sallar wannan zata kasance mai haske a duniya da lahira duk wanda ya kiyaye sallah sallah zata kasance mai haske a duniya da lahira wa burhanan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam zata kasance mai hujja wa najatan sannan zata kasance mai tsira yawmal qiyama a rana alqiyama wa man lam yuhafiz alaiha kuma duk wanda bai kiyaye sallah ba lam yakul lahu nur ba zata kasance mai haske ba ba shi ba haske wala burhan ba shi ba hujja ba dalili wala najat wal iyazu billah ba shi ba tsira sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa kana yawmal qiyama kuma wanda bai kiyaye sallah ba zai kasance a ranar tashin alqiyama ma qarun tare da qaruna wa fir'auna tare da fir'auna wa hamana tare da hamana ai an san su ko manyan jigajigan kafirai wa ubay bin halab sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma zai kasance tare da ubay bin halab wanda shi ubay bin halab shi kuma babban dan adawa ne na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da hannun shi ya kashe shi a gazwat uhud ubay bin halab kenan duk wanda bai ya kiyaye sallah babu ba shi ba tsira a ranar tashin alqiyama duk wanda bai ya kiyaye sallah zai kasance a ranar tashin alqiyama abokin qaruna ne da fir'auna da hamana da ubay bin halab wanda annabi ya kashe a gazwat uhud dan saboda a ranar tashin alqiyama farkon abinda za a fara dibawa abinda za a fara ma mutum hisabi sallah idan ta gyaru dukkan ayyuka sun gyaru inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan ta bace dukkan ayyuka sun bace wal iyazu billah kenan dan shi yasa sallah ita burhan ne alal iman dalili ne akan imani كلما كان العبد اعظم اقبالا ومحافظه على الصلاه كلما زاد ايمانه duk lokacin da mutun yake ƙara kiyaye sallah to a lokacin imanin mutun na ƙara nutsuwa kuma a lokacin nan wadata da yalwa ta mutun take ƙaruwa malai dan shi yasa yake cewa wa aidan min alamatihi izama dana waqtu salati lizil jalali kenan iza hadara waqtu salat idan lokacin sallah yazo lizil jalali kenan za a yi munajati ne ga mai daukaka Allah subhanahu wataala wa ahrama dahilan fiha sai mutun yayi niyya yana mai shiga wannan sallah kenan nan ahrama mana yana nihin kabbara takbiratul ihram mutun sai yayi kabbara ta ihrami lokacin da yayi kabbara ta ihrami ya ce Allahu akbar Allah ne mai girma na bar komi na duniya yanzu kuma hallo na hammi na kawai ya koma zuwa ga ubangiji na kenan fa yuhrim wa yukabbir takbiratul ihram bi qalbin da zuciya munibin wanda take komawa zuwa ga ubangiji hadiin tana kaskantatta ga Allah subhanahu wataala fi kulli hali a kowani hali min ahwalis salat ay raji'un ila Allah mutun yana mai komawa zuwa ga Allah muqbil ala ta'atihi mutun yana mai amsa ta'a yana mai huskanta ta'a ta ubangiji wa nail ridahu mutun yana neman yarda ta Allah subhanahu wataala he malike cewa tana'a hammuhu wal gammu anhu biduniya kenan idan mutun yayi harama a cikin sallah da kalbi da zuciya wadda take mai komawa zuwa ga ubangiji Allah tana'a hammuhu wal gammu kenan ibtada an ce tana'a ibtada anil gam mutun ya nisanta da damuwa dan saboda in kana son nutsuwar zuciya to sallah ne dan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arihina biha ya bilal hutar da mu ka sanya zuciyar mu ta nutsu ya kai bilal imana kiran sallah ko mun samu nutsuwa a cikin sallah yana yana daga cikin abin da yake ƙara ma mutum nutsuwa abinda yake hudda ma mutum damuwa yin sallah kenan in mutum ya ce Allahu akbar fi takbiratul ihram kamar mutum ya ce Allahu akbar min kulli shay ne fa kulli shay yatasaqat komi yanzu ya fadi wa kulli shay yazhab dukkan komi kawai tahiya zai wala yabqa fi qalbihi illa takbirullahi wa ta'zimihi he zamanto a zuciyar mutum ba abin da zai saura sai girmama Allah subhanahu wa ta'ala da kula da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala he mala yake cewa tadmahillu ila zawali ay tazhabu anhu dunya azza'ila tadmahillu ila zawali duniyan nan heta tahiyya ta takauce shine mutum ake so in zai sallah kullun ya ringa nutsuwa a cikin sallar shi ya ringa tuna hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam kai aikin banza hadisi wanda Ammar bin Yasir yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innar rajula la yansarifu wama kutiba lahu illa ushru salati tis'uha sumunuha subuha sulusuha khumsuha sulsuha nisfuha annabi sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin masallata sai ya gusa yayi sallama ya tashi yana ga yayi sallah amma sai kaga kawai answer this ne gai dai kawai alada cikin goma kaga bai yi muwani ba kaga ana so ka samu ina walahin ka samu thanks service ma kai muwani go wani annabi sallallahu alaihi wasallam answer this zai samu nabi sallallahu alaihi wasallam wani kuma yace answer na ɗaya cikin tara wani kuma ɗaya cikin takwas wani kuma ɗaya cikin bakwai wani ɗaya cikin shidda zai samu wani ɗaya cikin biyar wani ya samu ɗaya cikin hudu wani ya samu ɗaya cikin uku annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya samu rabi to kadiba a wani hadisin kuma aka ce akwai wanda zai yi shekara 60 70 kawai na aikin banza dan saboda bai tsaida ruku'in sallar ba bai tsaida sujjada sallar ba bai yi ba yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ayi sallu kama ra'aytumuni usalli kawai ya gani ana yi ne yake yin sallan wani sahabi yazo ya bubbuga sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace irji tusalli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah dan saboda ba kai sallah ba ya sake zauwa yayin sallah yake ce annabi ke cewa ko ma kai sallah dan saboda ba kai sallah ba sai yake rantsuwa ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya wallahi bin iya wata sallah ba sai wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya me yadda ake sallah to ina sallan mu a yau wani neman masallaci wanda ake gaugawa yake wani neman masallaci wanda ake gaugawa yake wani kuma dan bata lokaci jira yake kawai ina wanda za a yi sallah koda lokaci bai shiga ba dan saboda a'a in aka ce fa Disney Bertrand akwai balo tsakanin Real Madrid da Barca kenan ina ne ake yi kahin lokaci ma bai shiga ba ya je ya aika ta kuma hallo ya zamna kallon balo ya yi minti 19 kuma bayan minti 19 na banza ne fa na banza ne bayan mintin 19 takan yi bai takbiri ba bai tahmidi bai istighfari ba bai kafaratul majlis ba yanzu kuma hallo a zo a rike wajen awa 3 ana komantar ana deba wannan yayi kaza wannan yayi kaza ko kuma dan rishin aikin yi Juwer yana can Madrid Juwer yana can Spain Juwer yana France sai kaga mutane suna zaune a fada ya ringa yau na sai Juwer sabbi miliyan kaza ne sai kaza na sai kaza wai na sai kaza ce barka ka kai ashe ka sai Juwer sabo kaga dukkan burshin bata lokaci kana kaunar wanda baya kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an aka taba shi har kai zage zage la tajidu qaumai yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasula walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min in ba lalace wa tarbiya ba zaka ga akwai wanda da shi da dan shi da matar ta shi duka he su zana ma 11 joueur in na equipe kaza su zana ma 11 joueur na equipe kaza amma in aka ce su zana diyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam busun iya zana su ba mata nawa ne maza nawa busun iya zana ba amma duka sun san Ronaldo sun san wane ne sun san wane ne sun san wane ne wani in kace me sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashar mubashiruna bil janna wanda aka mutane goma wanda aka musu albishir da aljanna tun nan duniya ya zana ma su ba zai iya zana ma su ba amma zai iya zana ma ɗan balo guda goma wanda suka hido kan kudi wani in kace me ya zana hulafa'ur rashidun guda hudu ba zai iya zana ma ba amma an ka tambaye shi albitir da yake ko ne wanda zai iya busa balo zai iya zana ma albitir guda hudu na kirki to kaga wannan garbu ne ya ci mu wanda mutum ya ringa irin wannan lissafin a rayuwar shi ya ringa ma kanshi hisabi wannan abun menene karuwar shi menene kuma hallo raguwar shi game da kai idan dan shi yasa mutum ya ringa nutsuwa wani Allah Allah yake a salamce kawai dan yaje kallon balo kenan kaga ai zuciya bata gyaru ba an Allah subhanahu wataala ya gyara mana zukatan mu kenan dan shi yasa Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala yake cewa yuktabu lirajul min as-salatihi ma aqala minha ana rubuta ma mutum lada a cikin sallar shi gurgurdan hankaltar shi da sallar gurgurdan nutsuwanka a cikin sallah gurgurdan ladan da zaka samu dan shi yasa malan yake cewa wa qurrata ainihi wa na'imu bal ya kamata a ce kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ju'ilat qurratu aini fi ssalat an sanya jin dadi na a cikin sallah ya kamata a ce jin dadin ka ya zamanto a cikin sallah ne irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bilal arihina bis ssalat dan saboda sallan nan hutu ne nutsuwa ce a cikin zuciya dan haka wanda yayi wasa da ita kuma hallo to bayya daga cikin musulman kirki kai bar ma yana daga cikin mushrikai Allah subhanahu wataala ya ce munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus salata ku tsaya sallah wala takunu minal mushrikin kada ku kasance daga cikin mushrikai dan saboda su bu sa tsaya sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa al ahadu allazi bainana wa bainahum as salat alƙawarin da yake tsakankaninmu da mu da su suwa kafirai da mushrikai sallah faman tarakaha faqad kafara duk wanda ya bar wannan sallai to ya kafirta dan shi yasa Allah ta'ala ya umurce mu da tsaya da sallah da kiyaye ta ya kwadaitar da mu akan cewa mu ringa kiyaye ta kamar yanda muka kawo wannan hadisin wanda ya kiyaye ta zata zamanto mai haske kuma wanda ya walakanta ta ba zata zamanto mai ba haske fa khalafa min ba'dihim khalqun ada'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna gayya kiran ida'atu as-salat shine ta'hiruha an waqtiha rishin yin ta a lokaci ko kuma mutun ya ringa jumlatu bai yi magriba ba bai yi la'asar ba bai yi azhar ba duka sai a lokaci guda fa wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'un ma'un abdullahi dan mas'ud irda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa duk wanda yake son ya hadu da Allah subhanahu wataala gobe na musulmi wanda yake so ya hadu da Allah subhanahu wataala a ranar tashin alkiyama yana musulmi falyuhafiz ala as-salawatil khamsa ya kiyaye sallolin wannan guda biyar wanda wannan sallolin hanya ne wanda suke kankare ma mutum zunuban shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum yazo yana yin sallah za a kawo zunuban shi a kafadin shi da agoshin shi duk lokacin da yayi sujada ko yayi ruku'i zunuban nashi za su ringa fadawa kamar yanda ganyen itaciya yake fadawa kaga sallah kenan tana kankare ma mutum zunuban shi a wani hadisi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa as-salawatul khamsu wal jumu'a ila al jumu'a kaffaratul lima bainahunna ma lam yu'ta bil kaba'ir salloli guda biyar da jumu'a zuwa jumu'a suna kankare ma mutum zunuban shi matuka mutum bai zo da wata kabira ba kai a wani hadisin wanda Abdullah ibn Mas'ud yake bada labari wani namiji ya sumbaci mata wanda ba ta shi ba abun ya dame shi sai ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama ya labarta mushi Annabi ya shiru ya kyale shi can sai Allah subhanahu wataala ya sabko fa aqimis salata tarfay an-nahara wa zulfan min al-layl innal hasanata yuzhibna as-sayyi'at innal hasanati afwan yuzhibna as-sayyi'at haka yazo a cikin suratul hud sai annab sallallahu alaihi wasallam ya labarta me wannan abu sai yake cewa ya ma'aikin Allah a hazali aka ce me yaje kiyaye sallah fa barantana sallah asuba da sallar asar wanda ake cewa an mutun ya kiyaye su ya shiga aljanna annab sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kiyaye albardain sallah guda biyu ya shiga aljanna kenan kiyaye sallar asuba da kiyaye sallar asar hanya ce ta shiga aljanna yake cewa wannan mutumin wannan tawace tani kade ya ma'aikin Allah sai annab sallallahu alaihi wasallam cewa li jami'i ummati kullihim hadisi wanda imam buhari ya kawo imam muslim ya kawo dan shi yasa sallah take da wayansu mazaya abubuwa wanda take banta da su dan muhimmancin ta sallah ita ce aksarul fara'id a cikin farilla sallah ce aka hi ambato akbar fara'id zikran fil qur'anil karim Allah subhanahu wa ta'ala yake jina cewa aqimus salata wa atuz zakata sannan ita sallah ita ce ake fara yi so biyar ayini babu ibadar da ake yin ta so biyar a wuni barantana kaman sallah azumi so ɗaya ake yin shi ramadana amma ita sallah a kullum ma so biyar kuma sallah ita kadai ce wanda ko baka da lahiya ba a sauke ma ita ba aka ce kai azumi in baka iyawa kai a kishingide ke in baka iya ko da kibta ido ne kai wannan sallah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam kahin ya bar duniya wasiya shi ta karshe to as-salat wa ma malakat aymanukum as-salat wa ma malakat aymanukum yanan dan haka ya kamata mutum in yana so zuciyar shi ta gyaru kuma in yana so imanin shi ya gyaru ya zamanto mutum ne mai kula da sallah mutum ne mai kawo zuciyar shi lokacin da ake yin sallah malumai suke cewa in kana so kai sallah nutsuwa wanda babu tunani na duniya a cikin ta wanda zakka hi karfin shedani kullum mutum ya ringa tuna sallar shi ke wata kan yi ta zamanto sallah ta karshe dan saboda kowane musulmi kahin ya mutu akwai wata sallah ta karshe da yayi ta sannan ya mutu wani ya mutu bayan sallar asubahi wani ya mutu bayan sallar azhar wani ya mutu bayan sallar asar wani ya mutu bayan sallar magriba wani ya mutu bayan sallar isha to dan haka kyakkyauta ta sallarka domin wannan sallar ita ce za a fara dibawa a ranar tashin alkiyama idan ta gyaru sai amma hisab yasira hisabi mai sauki ba hisabil munakasha ba Allahumma hasibna hisaban yasira kenan in ta bace kuma wal iyazu billah komai ya bace nan dan shi yasa ake so mutum ya kiyaye sallah ya san menene yake gyara sallah ya san menene yake bata sallah ya san menene aka kyama a cikin sallah ya san menene wanda in mutum yayi sallah sallar su zata same ni nutsuwa kenan wannan kuma hallo yana bukata sai ana zuwa wajen karatu ba ka gani ana yi ba so diyawa zaka ga sallah mafi yawa al'umma musulmai kawai sun gani ana yi wani in ka tambaye shi me ke bata sallah bai sani ba wani in ka tambaye shi fara'idus salat bai sani ba wani in ka tambaye shi sunanus salat bai sani ba to baka san farilla ba baka san sunna ba yaushe zakai ba'adi yaushe zakai qabli yaushe zakai gyara sallarka akwai wanda misalan mutum ya bar ruku'i a raka'a ta farko kaga ai barin farilla ai ba'adi ko qabli ba ta gyara to in baka san wannan farilla bace ko kuma wannan sunna ce kaga sallar kawai ana yi ne dai kamar wanda zai je aikin haji shi ma ba tare da karatu ba wanda kawai an biya ma aikin haji ne ko kuma ka biya kawai kana zuwa kana dawowa baka san me ke bata aikin hajji ba, baka san me ke gyara aikin hajji ba, baka san ba wani aiki ne in mutum yayi shi sai yayi yanka, baka san ba yaushe azumi yake hawan mutum, baka san ba yaushe kaza. Kawai kaga ana yi ne kana bin bayan mutane, kuna tafiya kuna ta gudu kuna dawo. Haka ne shi addini ba a yin shi aka, dole sai an ringa zuwa wajen karatu, dole sai an nemi ilimi. Dan shi yasa malamai suka cewa al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ilimi kafin fada da aiki. Dan shi yasa ko Allah subhanahu wa ta'ala ya fada cikin Al-Qur'ani ce fa'alam annahu la ilaha illa hu. Dan shi yasa aya da ta fara sukowa a cikin Al-Qur'ani mai girma iqra bismi rabbika allazi khalaq, ayi karatu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ilimi mai amfani. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya dukkan ibadan mu amsassa ce. Allah subhanahu wa ta'ala ya kankare mana kurakuran mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu da ikhlasi. Allah subhanahu wa ta'ala ya warkas da marasa lafiyar mu wanda suka rasu. Allah subhanahu wa ta'ala ya jikan su. Allah subhanahu wa ta'ala ya yalwata musu a cikin kabarin su. Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata karshen mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu wanye lahiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kyakkyawa a duniya, ya ba mu kyakkyawa a lakhira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna na'uzu bika min jahdi al-bala wa darki ash-shaqa wa su'i al-qada wa shamatati al-a'da. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك في فلسطين. اللهم انصر عبادك في فلسطين. اللهم انصر عبادك في فلسطين. اللهم اقتل للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.